wannan umurnin da ya sa masu ruwa da tsaki a aikin sun fara yunkuri domin ganin aikin ya gudana. Aikin kuma da aka nuna zai dauke shekaru 30 kamin a kammala shi. Bisa la'akari dai da wannan ayyanarwa ta gwamnatin Najeriya kan fara aikin gyaran muhalli na al'ummar yankin Ugoni dake fuskantar yanayi na gurbatar muhalli sun bayyana ra'ayoyinsu kan gabar da aka cimma kamar haka.
We the people of Ogoni, we are very very happy.
Wannan kuwa yana cewa ne sunana Mr. Kiki, ni dan yankin kabilar Ogoni ne kuma mu jama'ar Ogoni muna cike da farin ciki matuka kuma mun dade muna kururuwar neman hakan tsawon lokaci. Dan yankin mu da yayi shugaban kasa ya kasa aiwatar da hakan. Gaskiya muna murna da gwamnatin Muhammadu Buhari. Ki kuwa wannan yace,
I have to commend President Buhari.
Yana cewa ne dole in yabawa shugaba Buhari akan wannan aiki domin rahoton majalisar dinkin duniya ya dade yana yawo a kasar domin gudanar da aikin. Dama shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi muna alƙawarin haka a yakin sa na neman zabe. Shi kuma wannan dake da suna Sobari yace,
My name is Sobari. This is a welcome development.
Yana cewa ne wannan mataki na gyaran muhalli a yankin mu na Niger Delta abin marhabin ne. Wannan kuwa da bai ambaci sunan sa ba yace, yana cewa ne wannan mataki da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka shine kusan babban al'amari da kan sauya rayuwar jama'a wannan yanki namu na Ogoni da ma Niger Delta baki daya. Wannan kuwa yace, yana cewa ne a gaskiya na ji dadin wannan mataki na gyaran muhalli. Wannan kuma ya tabbatar da cewa shugaba Buhari ba mai kabilanci bane. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Sanu Muhammad Sakkwato Chapchap, Sanu Muhammad Sakkwato Chapchap,
Sanu Muhammad Sakkwato Chapchap,
Sanu Muhammad Sakkwato Mama,
Sanu Muhammad Sakkwato Chapchap,
Enda Anje Bakin Daga Mujin Anje Bakin Pama Gahana Sanji Nawaliki Gahana Sanji Nayaone Mala Mama Sakkwato Chapchap Bekwan Taba Bedu Baba Yalike Sanda Baga Naikuga Baya Dan Sakkwato Mama
Sanu Muhammad Sakkwato Chapchap
Kuga Baya Dan Sakkwato Mama
Sanu Muhammad Sakkwato Chapchap
Sanu Dayaki Sanu Dapama Sanu Dayaki Sakkwato Mama
Sanu Muhammad Sakkwato Chapchap
Sanda Ga Sakkwato Abilin Jewu Lopan Allah Jama Aiki Albarka Isu Mayanu Shehu Katai Makawa Sakkwato Chapchap
Sanu Muhammad Sakkwato Chapchap
Manya Manya Inje Kanana Agaida Maman Sakkwato Namu
Sanu Muhammad Sakkwato Chapchap
Fala chota, si fala chota, afala wasa, si fala chota, afala yaki, afala halvi, se kai mamma sa quanto il capo,
sa no mamma sa quanto il capo,
si kenda li in casa mesi, che fara apuma pui wasanku, yashika kayan daga mamma, mutinyaje, machindaji, idan si inya ka aja, si kiai kiyayi mamman sakkwato daji
sanu muhammad sakkwato chapchap
ni na mamman sarkin aka ubana dai ne sakkwato chapchap amma daji ina samai mujin gashi da kayan fama ina tsoro mai sakkwato mamman
sanu muhammad sakkwato chapchap
yace ma katan ya mai waka daga ta sarkin aka lalle a daji sakkwato chapchap wannan abin tsoro ya koma
sanu muhammad sakkwato chapchap
sanu da yaki sakkwato mamman
sanu muhammad